tests every day in Nigeria. We are your partners for people to save lives.
Jakadan Amuka a Nigeria kenan ambassador Stuart Symington yanda ke jawabi a wurin bikin cika shekaru 242 da samun yancin kan Amurka da aka yi a ofishin jakadancin Amurkan dake nan Abuja inda ya tabo irin gudumawar da Amurka ke badawa da kuma aiki tare da yan Nigeria don samar da zaman lafiya da warwala. Jakadan na Amurka wanda fuskar sa ke cike da damuwa lokacin da yake bayyana rashin jin dadin sa bisa kashe-kashen rayuka da ababen nan suka faru a Nigeria.
Far too often, we see the deaths of innocent people.
A ƴan kwanakin nan muna ganin yadda ake tasbar da jinin bayin Allah da basu ci ba su gani ba, da kuma ake yanke musu duk wani fatan rayuwa da suke da ita har abada. Wannan aika-aika ba abu ne mai kyau ba, ba zai wa kowa amfani ba. Ambassador Symington yace akwai yadda za a shawo kan wannan fitina.
Nigeria's and its leaders in every branch of government, you have the power to stop this killing now.
Shugabannin Najeriya da wasu ƴan ƙasa na gari na da ikon dakatar da wannan kashe-kashe nan take. Matukar an hada kai ba tare da la'akari da bambance-bambancen bangaranci ko addini ba. Duk wani tsarin tsaro da ya tasiri ya ta'allaka ne ga nagartattun ƴan ƙasa na gari. Gwamnan jihar Kaduna Nasiru Ahmed El-Rufai na daga cikin manyan jigajigan 'yan siyasar kasar da suka halarci wannan biki.
Dangantaka tsakanin Najeriya da Amerika ta dade kuma tana da ƙarfi, kuma wannan gwamnatin ta Amerika ta yanzu ƙarƙashin shugaba Donald Trump sun taimaka ma Najeriya a wuri ɗaya wanda ya bamu mamaki, kuma ya faranta ma shugaban ƙasa Buhari rai. Gwamnatin Najeriya ta dade tana neman ma sojojin Najeriya kayan aiki domin a gama wannan yakin na Boko Haram. Lokacin gwamnatin Obama aka nemi wayannan jiragen sama da sauransu. Siyasa ya shiga cikin maganan. Gaban ƙasa Muhammadu Buhari yana London, lokacin Trump ya kira shi sannan ya ce mishi wayannan jiragen sama da kake nema zan ba kuma an bayar har an biya kuma suna nan kan hanya.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.